shirinmu na mata, a yau muna tare da wata matashiya, Fidausi Ibrahim Musa, ta kuma ba mu labarinta.
Hi, Nazri Al-Yusan, Nazri and Primary School a Abuja. Sai na zo nayi Primary School a Premier International School a Abuja shima. Sai na zo nayi New Horizons College a Minna, Niger State. Sai na zo nayi University, Alikma University. A Ilorin, Kwara State.
A wace ce kin ga kammala?
Eh, na gama university yanzu haka, ina NYSC a Kano.
To wani course ke karanta jami'a?
Na yi political science and conflict resolution.
Abin da kike ra'ayi kenan dama?
Eh, Allah ya san na so in yi law. Amma dai ta Allah dai da ikon sa yanzu dai na samu na yi dai political science.
Ya akai biki samu law din ba?
Na samu admission a ABU Zaria. Na samu Shari'a law, amma dai na so civil law kuma ban samu ba. Sai na ce ba zan iya yin shari'a law ba, sai dai civil law. Sai kawai na je ma political science.
Daman shi ma kin riga kin samu ne ko sai kika sake nema?
Na samu. So the choice between shari'a law ko political science.
To yanzu da kika in kika kammala bautar ƙasa, wani irin aiki kike sha'awan yi?
Allah ya san, my plan is in fara koyarwa a kan government in a school. Amma dai
ki zama malama ma.
Mun zama malama, and the reason why I want to become a teacher is that in some time ma ina yin business.
Business, wani irin business?
Business ko ina yin abubuwa da yawa. Ina yin liquid soap, ina yin su shampoo. Yawanci ma souvenir.
Souvenir kaman kyautan da ake bayarwa?
Eh, souvenir yawanci na biki. Zan na bayar, yawanci ana son different colors na liquid soap saboda ya yi kyau a an samu baki. Sai ana ba su souvenirs din, suna da yawanci depends on bottle din da kike so.
Da kanki kike ko ko saruwa kike yi?
Ah, da kaina nake hadawa. Ina samu, zan je kasuwa in saro, in sayo chemicals din, sai in hada.
A yanzu haka ma kina yi?
A yanzu haka ma ina yi. Ina yin daddaya kuma yawanci, amma dai na fi so in yi na souvenirs.
To ina kike koyi wannan sana'a?
Ba wai zama ne aka koya mun ba. Ni ma kawai I just picked, na yi pick interest ne. Sai na je inda ake sayar da chemicals din, kawai sai na tambaye su ya ake yi da naga ana yin cin riba a kansa. Sai na samu na koya da su air fresh nama.
To ki ce ke dan kanace, kina karatu kina sana'a ko ko sai yanzu da ke kammala karatun ne kike da sana'a da botar kasa?
A, ina karatu da nake university, ina sayar da su coconut oil, su man kwakwa da man zaitun. Saboda tunda an lura suna da kyau sosai ma jiki da kuma gashi, tunda na dauka student, sun san abu da student, sun ga abu mai kyau dole su saya.
To ya kika hada karatu da sana'a?
So it's not hard, tunda tuna sana'a yana da dadi. Lokacin karatu in yi karatu, tuna ba kullum bane ake karatu.
To wani kira gare ki ga yan uwanki mata, musamman matasa?
Samu su yi kokari su yi karatun su, amma dai sana'an nan yana da kyau, don koma wanda bata yi karatu ba za ta iya samu ta yi sana'a. Ta yi sana'a zai fi mata rufin asiri.
To madalla malama Fidausi, sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.